karan farko kenan da shugabannin hukumar zabe ke irin wannan ganawa da jakadun kasashen waje da wakilan kungiyoyin kasa da kasa tun bayan gudanar da zaben kananan hukumomi da na yan majalisar dokoki hada da na shugaban kasa na watan Disamban da ya gabata sabili kenan bangarorin suka fara wannan zama da bitar babban zaben na Niger kafin su tantauna akan tsare-tsaren zagaye na biyu na zaben shugaban kasa na ranar 21 ga watan Fabrairu kamar yadda mataimakin shugaban hukumar zabe Dr. Aladua Amada ya bayyana mun
makasudin dai wannan taro shine mu ga musu abin da aka yi nasarar da aka samu kuma kurakurai wanda aka samu don a samu su taya mu gyara inda abokan arziki ne kuma mahi yawansu mutane ne wanda suna wakiltar kasashe masu hannu da shuni wanda gaskiya sun taimaka mana sosai da sosai bisa samun nasarar da muka samu inda sun taimaka mana da kudade masu yawan gaske sun taimaka mana da mutane kwararru wanda suka taya mu kai wannan aikin zaman duniya wanda yace yana yi da kai da shi kake lokacin da muka zo muna tsare-tsaren zabe sun taimaka mana
a jumlace wace irin bita ce hukumar Seni za ta yi wa zabukan nan da aka gudanar a watan Disamba da ya gabata
to bita da zamu yi sai mu ce dai alhamdulillahi tunda duk duniya ta shaida ke zaben da muka tsara zabe ne wanda sai a ce ma ba a taba tsara shi ba zabe ne mai sahihanci kun ga ɗan adawa sun zo cikin hukuma sun fara aiki da mu kuma abin da yasa suka zo don mun kwatanta musu ke mu abin da muke abin da doka ta ce
akwai zagaye na biyu da ke tafe waɗannan matakai ne ka ɗauka Mr. President domin kyautata yanayin da za a gudanar da shi wannan zabe na ranar 21 ga watan Fabrairu
to kamar yadda kuka sani shi ɗan magana suka ce mutum tara ne ba goma ba shi yasa ma kwanan baya muka kiro taro na duka ƙungiyar Seni da makarrabanmu muka diba wasu kurakurai ne akai lokacin da muka tsara zabe wannan kurakuran sun gama da kama akwai matsalar tsaro mutane wanda suke kula da zabe cikin ruhun zabe wanda ake cewa member du bureau de vote akwai wani wuri inda ba su samu horo na kwarai ba kuma akwai wasu makarrabanmu wanda ba su iya aikin sosai ba duka wannan shine muka yi bita muka diba kuma insha Allah muna nan muna shawo kan wannan kurakurai da aka samu tunda mu gurin mu da an ce Niger kan a ce Iranium ko petrol a ce democracy
jakadun kasashe da wakilan kungiyoyin kasa da kasar da suka halarci wannan taro sun jaddada aniyar ci gaba da dafawa jamhuriyar Niger dan ganin an gudanar da zaben mai zuwa cikin kyakkyawan yanayi Sule Umuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger